jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin Iga dake karamar hukumar Nasara Igon a nan jihar Nasara Alhaji Idris Bala Muhammad da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na Iga
shi masarautar Iga mu gwandari ne wato asalin mu Hausawa ne daga Kano kowa ya sani yanda gwandari suka bar garin Kano a matsayin Hausawa mafi yawan tarihin gwandari za ga ya taso ne daga lokacin Sarki Muhammad Rumfa to iyaye da kakanni akan an so a tilasta su bar al'adunsu na gargajiya wato rawa shine suka gangaro kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu neman alaliyar kansu to suka gangaro sun bar kasan Kano an zo an yi zango a ƙarshe to ba wai ko mutum daya ko mutane biyu sun zo ne a tawaga suka zo ƙarshe Allah da yake kunsa ko rikici shugabanci ne ko kuma kowa na so nima alaliyarsa ne daga wajen sai haka bazu to a wajen kowa ya kama nashi dan uwa mu mutane Iga suna al'adarmu da kuma zamantakewarmu muna da kyakkyawan dangantaka da mutanen Arusu suna kokona local government daga wajen shi babban dan wato Sarki Iga mamman kenan shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin karshe sosai to a wajen sai ya bar Kano a can dajin Arusu wato a kokona local government kenan shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira Iga yanzu ya zo yana farauta yana kamun kifi yana noma so shi kanin nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba ana nan labari ne ko yaya dai a yanda tarihi ya nuna sai kanin ya zo a kulu ya ga wan a shi a wajen da ake kira Iga yanzu sai ya ce ai gashi sai kusan duka garin gwandari suna kira mu Iga abu da turawa mulkin mallaka in suka ce Iga sai sun ce Iga sai suka gajarta da kalma daga Iga sai Iga domin duka garin gwandari har wa yau sunan kenan Iga aigashi wato Iga har yanzu haka yanda ake kira mu amma a ta sunan turawa irin da turawa suka ba mu Iga shi wa da kani ya zo ya same shi ya bashi abu ya bashi baba sai yana ce ai na ce ko kara su to shine aka samu sunan Arusu so har wa yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane Iga da Arusu al'ada ne rawa ne kai ko aure ake yi mutumin Iga yana da kwarin guwe tafi yi abin da ya ga dama Arusu haka ma mutumin Arusu yana da abin da ya ga dama zai zo ya yi a ta sarauta mutumin Iga yana yi na dama mutane Arusu domin ya doke mutumin Arusu kanin shi ne kuma haka mutumin Arusu ya doke mutumin Iga wansa ne yadda aka samu tarihi
to kaman wannan masarauta na Iga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa
masarautar Iga yanzu ta kai shekara kusan 500 ga wani abu da kafuwa domin masarautar Iga kusan masarautar gwandari kusan ɗaya ne domin tun lokacin Sarki Muhammad Rumfa da aka bar Kano aka bazu an zo ƙarshe yanda kowa ya kama dan uwansa suka bazu sun kafa garuruka haka Iga ma so Iga yanzu da kafuwar ta fi shekara 500
kaman kai sarki ne nawa ne yanzu a wannan gari
ni yanzu ni ne sarki na 13
Iga wani irin mutane ne suke wannan gari bayan gwandari da kace shi ita ce kabilar ku akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na Iga
ya akwai muna da Ego muna da Fulani muna da Tivi muna da kabilar Platuna suna tare da mu akwai kabilu da dama a Inyamare ma suna tare da mu so gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari amma mu ne masu ainihin gari wasu duk sun zo sun same mu ne
kamar wacce irin sana'a wannan gari ta shahara a kai
iyaye mu abinda suka shahara a kai kenan farauta da noma to amma yanayin zamantakewan gari domin ya kewaye ne da ruwa so daga baya aka zo aka kwadeta maganan kamun kifi dalilin da a yau kirari Iga kenan Iga turakan kifi
da magan tambaye shin kuna da wani kirari ne na gari na
musamman duk yanda in ga jihar Nasarawa nan ne kowa zai maka in ka ce zaka je Iga zai ce Iga turakan kifi amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi kuma kowa a jihar Nasarawa an samu da sana'an kifi dalilin da in ka ce zaka je gaza ce iga tura kan kifi
to bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar iga shin kaman da menene matsalolin ku da kuke buƙatar gwamnati ta magance mu
muna da kalubale da dama wato babban kalubale shine magana anya mu mutane iga rukun farkon da zamu magana shi shine su dube mu da idon rahama Allah da iko sa shi tsohon gona Senator Umar Tonko Almakura ya so ya bude wani hanya daga lafiya ya bi kwandare ya wuce zuwa kefi to da wannan hanya Allah ya sa gwamnati ta kammala ta ne to mu mutane ga muna da sokin al'amari magana anya to rokon da zan ma wannan shi gona ne to sai gona engineer Abdullahi Sule wannan hanya muna roka yayi kokarin ya dawo ya mayar mana da wannan hanya ya gyara ta daga wajen daga babban hanya yayi hanya zuwa iga bayan wannan sai magana makaranta yanzu secondary school da aka iya cikin gari iga sama da shekara 20 yanzu kika har yanzu ba wani structure hakan da gwamnati ta ce ta gina mana duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina muna roƙon arziki mai girma gona engineer Abdullahi Alhaji Kile ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na iga zai taimaka mana ba kaɗan ba sai kuma maganan wutar lantarki wannan dai mun ga an kafa mana itatuwa an sa wayansu wayoyi to da gwamnati za su duba mana wannan shashi za mu yi murna domin ba komin da ya rage yanzu illa a karasa wayoyi na kurun a zuwa mountain transformer ta ba mana a ba mu wuta in Allah ya yarda in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi wallahi ba zai dauke musu wani babban kudi ba wuta zai kasance a gari iga
to batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsaro fa ba ku da matsala
maganar ruwan sha gaskiya fisa billahi ba mu da matsala domin shi mai girma tsohon gona boho kusan guda 7 ne mana wannan gari boho in maganar ruwan sha ba mu da matsala to maganar tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gabaɗaya ba ma Nasarawa ko iga ba wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da shi a gidansa sai dai roƙon Allah sai dai kuma mu ma sarakuna muna da namu role da zamu play domin ba za mu bar gwamnati ita kada maganar tsaro ba dole mu ma sai mun bada goyon baya mu ma yaran mu gargadi maganar zaman lafiya kuma mu tarbiyyantar da su yanda ya kamata in ba haka ba maganar tsaro mun ce zamu bar ma gwamnati mu kadai ta magance maganar tsaro to fi billahi kuma gwamnati adalci ba maganar tsaro magana ne wanda ya shafi kusan ko ta ina
to bisa la'akari da irin kalubale da al'ummar garin Iga suke fuskanta sai na garzaya ofishin kwamishinan kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar Nasarawa Alhaji Yusuf Aliyu Turaki domin jin ta bakin sa irin kokari da gwamnatin jihar Nasarawa take yi wajen magance irin waɗannan kalubale
ina wa Allah godiya da ya kawo mu wannan karni a karkashin wannan gwamna Abdullahi Sule dama yana da kudiri na duk aiki da aka fara kamin zuwan shi da ya karasa su ire-iren su suna da yawa ga nan ma a Gambin House akwai inda aka sa su nan Aliyu akwai bankwai abu ne wanda Aliyu akwai ya fara bai kare ba amma da ya zo ya ga bai kamata ya bar kayan gwamnati haka ta kasance a lalace ba don haka ya dauki mataki kuma ya gyara gashi har ana yin amfani da su tunda shi gwamna duk abin da zai amfani jama'a shine abin da shi yake so to haka ma da maganan hanya duka in Allah ya kai mu za a yi sun da abin daga wannan office mu ne community development daga nan wannan kuma ayyuka sun shafi community development don haka mu ne masu yin shi don haka kar masu ita baba mu a shirye muke da mu sake koma mu sake sanar da gwamnati domin a ci gaba da abin da dama an so a fara
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a shirin tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS Lafiya ni Sadiq Abbas daga wata da wannan shiri yake cewa sai an jima.